dubban mazauna ƙauyuka da dama na karamar hukumar Uro Jalaje ne ke samun mafaka a garin Torodi yau makonni akalla biyu bayan da ƴan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su dauki tsauraran matakai akan su. Mafari kenan ministan cikin gida Ahmad Sula Adamu ya kai ziyara a sansanin waɗannan mutane domin ba su ƙwarin gwiwa.
Sai da porte ce reconfort moral le soutien.
Yace mun zo dauke da sakon karfafa muku gwiwa da goyon bayan shugaban kasa kuma mu ƙara jaddada muku aniyar warware wannan matsala cikin hanzari don ganin zaman lafiya ya dawo a waɗannan gundumomi biyu na kasar mu wato Sai da Torodi.
Dans cette partie donc de notre pays, le département de Sai et de Torodi.
Ministan ya ƙara da cewa gwamnatin Nijar ta kuduri aniyar gudanar da wasu manyan ayyukan da za su ba da damar samar da ci gaba a wannan yanki.
Dans le cadre donc du programme corridor.
Yace a ƙarƙashin shirin bunƙasa hada-hadar kasuwanci a tsakanin tashar jirgin ruwan Lome zuwa Waga da Niamey, za mu gudanar da ayyuka da dama na cigaban al'umma da suka shafi waɗannan gundumomi, inda za mu kashe miliyan 20,000 na sefa don gina hanyoyin zirga-zirga na karkara, ba idan ayyukan gina makarantu 132 da asibitoci. Saboda haka muke kiran 'yan asalin wannan yanki, musamman shugabannin al'umma, su sa himma
a se saisir de cette occasion pour travailler.
Jahar Tilaberi da ke makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na fama da aika-aikar kungiyoyin ta'addanci, inda ko a ranar Alhamis din da ta gabata 'yan bindiga suka kashe manoma 12 a gonakinsu, abin da ya sa tawagar ministan cikin gida zuwa inda abin ya faru wato karkarar Anzuru domin jajantawa jama'a tare da ba su ƙwarin gwiwa. Lamarin tsaro a wannan yanki da kasar Faransa ta girke wani bangare na sojojinta da ta kwashe daga Mali da sunan dafawa dakarun Niger a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda na daure kan daukacin 'yan kasar da ke mamakin yadda matsalar ke kara ta'azzara. Na tuntubi mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasum domin jin fasarar da za a iya yi wa abin.
Yankin iyaka uku yau akwai kalifanci na IS wanda a riga an kawo shi, bayanai wanda ake samu sun tabbatar da haka. Kuma daga wancan bangaren abin da ya shahi inda zaka gangarawa kai Mali kai Burkina Faso, shi kuma hannun jinin yake, saboda shi yasa ita Burkina kusan kashi 50 ko 60 cikin 100 na kasarta baya ga hannun ta, yana hannun su wannan kungiyoyi wanda suke da alaka da jinin. Ita ma Mali take cikin wannan abin, saboda ana ganin ma irin yanda kawai yadda suke nan suna yi ma birnin Bamako, sun ma wuce magana arewacin kasa ko tsakiyar kasa, tunda babu wani haɗin kai tsakanin kasashen, kuma kowace kasa tana neman ma ta kulla alaka da abin da yake barazana ga makwabciyarta, saboda ita dai ta kare kanta. Kaga shi yasa dukansu suka fada tarko tunda babu haɗin kai.
A taron su na farkon watan nan na Yuli, shugabannin kasashen kungiyar Sadiyawo sun nanata aniyar kafa rundunar haɗin gwiwa don yaƙi da ta'addanci sakamakon lura da abin da suka kira kalubalen da ke barazanar mamaye baki ɗayan yankin, yayin da talakawa a nasu ɓangare ke ganin kamar ana jan ƙafa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.